sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam hawa hawa ne ba dukkanin su bane suke hawa daya dukkanin su sahabbai ne na manzo sallallahu alaihi wa sallam dukkanin su adalai ne amma kuma matsayin ya bambanta inda qur'ani ya fada mana la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wasu suka ce a iya kasa su gida biyar matsayi matsayi har guda biyar ne wato akan haka Ibn Sa'adin ya tafi a littafin sa Tabaqatul Kubra yace tabaka ta farko ta sahabbai su ne wanda suka je yakin Badar tabaka ta biyu su ne wanda suka dade da musulunta wanda mafi yawan su duk sun hijira zuwa Habasha kuma da su aka yakin Uhud da abin da yake bayanta tabaka ta uku su ne wanda suka halarci da Zotul Ahzabi yakin Ganuwa tabaka ta hudu wanda suka musulunta lokacin da aka budu Makka tabaka ta biyar yara da jirajirai waɗanda ba su yi yaƙi ba tare da manzo sallallahu alaihi wasallam wasu a cikinsu sun haddace wani abu daga manzo wasu kuma ba su haddace ba to ya zama kenan tabakokin guda biyar to wazikir ashirun wasu malaman tarihin sun ce a tabaka sahabbai goma sha biyu ne yanda hakim ya ambata kenan a ma'rifatu ulumil hadisi an ruwaito ma cewa sun haura sha biyar amma shi a nan Suyuti sai zamo kamar ya zaɓa abinda shi hakim ya tafi a kansa ya kawo su goma sha biyar tabaka ta farko shi ne wanda suka musulunta tun a Makka tun da daɗewa a Makka kamar kula fa'ul arba'atu dinnan waɗanda suka musulunta kafin a ce Qurayshawa sun yi taro akan yin makirci ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya faɗa mana wa idzan kuru bika allazina kafaru to wanda suka musulunta kafin sannan su suke bin waɗannan sannan kuma tabaka ta uku wanda suka hijira zuwa ga Habasha wato farkon hijira da aka yi a musulunci wanda hijira ta farko zuwa ga Habasha an yi ta ne a shekara ta biyar daga annabta wanda mutane da yawa sun yi hijira sannan kuma bayan nan aka sake wata hijira da suka dawo kuma suka ga abin da ba haka yake ba aka sake hijira ya zama fitar ma da aka yi ta biyu har ta fita farko to sannan kuma tabaka biyu ka dangana su zuwa Aqaba su ne wanda suka halarci Aqaba wato wanda da su aka yi yarjejeniya kan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina da Aqaba ta farko da Aqaba ta biyu sannan kuma tabaka ta shida ita ce farko wanda suka yi hijira wato Liquba zuwa ga Quba Liquba zuwa ga Quba wanda suka yi hijira zuwa ga Quba wato sun sada manzo sallallahu alaihi wasallam kuma su bai karasa Madina ba sun kuma da suka halarci yakin Badar su ne tabaka ta bakwai bayan nan sai wanda yake ya yi hijira min ba'diha bayan Badar wanda suka yi hijira suka musulunta bayan an yakin Badar to su kuma tabakar su daban sai kuma wanda suka halarci cefar yadda su ne tabaka ta tara sannan wanda suke sulhu summa man ba'a da sulhin hajaru summa man ba'a da sulhin hajaru sannan wanda suke hijira bayan an yi sulhun Hudaybiya su ne tabaka ta goma bayan nan ka haɗo da wanda suka musulunta a budun Makka tabaka ta goma sha ɗaya kenan su yara ƙanana da yake sun ga manzo sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗayan da sahabban nan da ake faɗa su 100,000 da wani abu mafi fiti a cikinsu shi ne sayyidina Abubakar Siddiq wanda wannan an sami ijma'i na wanda ake isna da maganarsa akan haka saboda dalilai da yawa hadisin da Buhari ya rawaito da shi da Abu Dawud da Tirmidhi daga hadisi Abdullahi bin Umar Allah ya kare da gare su. Abdullahi bin Umar yace mun kasance a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma ganin a cikin mu akwai wanda ya kai Sayyidina Abubakar. Muna daukar Sayyidina Abubakar shine gaba da kowa, bayan nan Sayyidina Umar, bayan nan Sayyidina Usman. Wannan hadisin Buhari ya fidda shi da Abu Dawud da Tirmidhi, kuma wato Tabarani ya rawaito shi, wanda shi lafazin da ya rawaito hadisin da shi ya fitowa baro baro ya bayyana yanda matsayin yake na fifiko dan asasar ruwayar. Yace Abdullahi bin Umar yana cewa muna cewa sannan manzon Allah yana nan dare, cewa wanda duk ya fa al'umman nan bayan Annabi Abubakar sai Umar sai Usman. Manzon Allah ya ji mun faɗi wannan maganar, amma ba tare da ya ce mun faɗi ba daidai ba. Kan ko ya zama ikirari ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan matsayin nasu na fifiko. Kuma akwai hadisi wanda Muslim da Tirmidhi suka fitar da shi, haka nan Ibn Majah ma ya fitar da shi, cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani wanda yake ganin shi badadi na ne, to ina faɗa masa ni ba ni da madadi ba Allah ba. Inda a ce zan riƙe wani madadi ba Allah ba, to da na riƙe Ababaka, da na riƙe Ababaka, ka riƙe na shi dan Abubakar ya fi kowa kenan a cikin sahabbai. To bayansa sai Sayyidina Umar, sannan Sayyidina Usman yake bi. Bayan shi Sayyidina Usman, ko ku kace kafin Sayyidina Usman sai Sayyidina Ali. Zan fita kaɗi ne anan. Akwai wanda suke ganin gabatar da Sayyidina Ali kan Sayyidina Usman shi ne abinda da yawa daga mutanen Kufa suke kai. Akwai masu ganin a gabatar da Sayyidina Usman akan Sayyidina Ali. Akwai masu ganin dai a iya ɗaukan su duk matsayin su ɗaya. To sai sauran mutum goma da Annabi ya musu albishir da aljanna, sai waɗanda suka halarci yaƙin Badar, sai wanda suka halarci yaƙin Uhudu, sai wanda suka halarci Taffa wadda take tsatsarka, Taffar da aka yi da manzo sallallahu alaihi wasallam a Hudaybiya. To kwata shi wasabiquna.